Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kame wasu mutane guda goma da ake zarga da aikata laifuka daban-daban da ya kama da na fashi da zamba cikin aminci da kuma wasu da kame da tabar wiwi mai yawan gaske.
Rundunar ta ce waɗannan mutane sun kware ne da fashi a inda ake ciran kuɗi da ake kira POS.
Inda suka biyo irin waɗannan wurare su kuma yi amfani da makamai su kwace kuɗaɗen waɗannan mutane da ke aikin POS ta sai wasu su kuma kan je bankuna ne daga sa ido kan wanda suke ciran kuɗi a bankuna wanda suka bi su a baya su kuma yi yadda za su yi don satsan kuɗaɗen da mutanen suka karɓa. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Bello Makwashi ne da ya bayyana haka gaba neman labarai wanda ya ce waɗannan mutane suka gudanar da irin wannan aika-aika ne a jihar Borno da ma wasu jihohi da ke arewacin Najeriya. SPA da Okonde shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno da kuma
The suspects were trailed and arrested by crack operatives at different cities, namely Maiduguri and Jalingo in Taraba State. They equally confessed to carrying out these dastardly acts in Kano, Abuja, Sokoto, Zamfara, Jigawa, Jos, Yola, Damaturu.
Yace jami'an 'yan sanda na crack ne suka bi waɗannan mutane suka kuma kama su a biranen Maiduguri da Jalingo da ke jihar Taraba. Sun kuma amsa cewa sun aikata wannan aika-aika a jihar Kano da garin Abuja da Sokoto da Zamfara da Jigawa da Jos da kuma Damaturu. Yace an kuma kame wasu motoci guda biyar da suke aikata wannan aika-aika da su da wasu abubuwa da suke amfani da shi wajen ɓalle mota. Rundunar ta kuma kame wasu mutane guda biyar da suka ɓalle wata mota a sakatariyar Musa Usman da ke cikin garin Maiduguri inda suka kwashe naira miliyan 23 wanda kwamandan rundunar 'yan sandan da ake kira OC Crack SP Ibrahim Muhammad ya yi mun ƙarin haske game da waɗannan mutane. Ga ma abin da ke cewa
a yanzu haka za masu bakwai ne yanzu biyar yana hannu da abin da kowa ya samu da ikon Allah mun dan samu cikin kudin nan wasu sun dawo da nasu ba samu duka ba dai akwai wanda dama asalin wanda ana tuhuma shi ne da kudin lion share a yanzu haka na 23 million na secretariat out of that 23 we have recovered 12 million da akwai wani kuma wanda an cire a hanyar NUJ wannan 2.5 wa also lucky muka amfani da wayannan kuma muka samu kilo muka kama su kuma 2.5 mun kama wanda yayi kuma kudin kuma an dawo da shi.
An kuma ba mu damar yin magana da waɗannan mutane da ake zarga wanda a kasarin su suka amsa laifukan su suna mai cewa
ai na kake da zama a Kaduna to me ka ka Maiduguri eh tare da wasu abokan mu kan yanzu sa ka kauka nan saboda mun yi aikata ba daidai ba kamar na me kenan mun dau kudi a mota nawa ka doka miliyan 23 ni dai kira na kawai akai dan ni ban taba zuwa ba ma ban san gari ba daga Kaduna ka kira ka zo a tare muka zo sun barna a gareji a zaune to bayan sun je sun dau kudin suka kira ni muka hadu muka gaskiya dubban san rago dubban san su ba yawancin
ka san su ba
yawancin
su eh amma ku nawa ne zaka yi san adadin ku ai kudi ne ko biyu ko uku
gaskiya sun kai su takwas ne to fashe glashin mota
ka kira ka
a bude ta akai akai mota a kulle kuna da wani dabara da kudi ne ku kudi
a
ni dai da zo na tare sun gama komai
haka ba haka naka shiya kuma no aka da ban maka
miliyan 2
miliyan 3
a ba gawo
to ga canci an kama kai saboda alaka da LBB go
eh wannan haka ne ba gariya bane
ba gariya bane
an kama ba na saidawa
eh to me ya zaka ciki
wallahi ajiya ne bane
wannan tun zaka gurfan da dukkanin waɗannan mutane a gaban kuliya zaran ta kammala bincike a kansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.